na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Inda Sulemaniyar ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin 5 ga watan Disamba 2022. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a yayin da jama'a har yanzu suke fama da rashin tsaro a Najeriya, gwamnatin kasar ta ce tana samun galaba wajen yaƙi da 'yan ta'adda, kuma tana gab da bude sashen kula da sauka da tashin jiragen sama na rundunar sojin kasar.
Social intervention will be made to fast track the execution of the Nigerian Army Aviation.
Ya ce za a yi shirye na musamman domin buɗe sashen kula da sauka da tashin jiragen sama na rundunar sojin ƙasa. Ya ce an yi tanadi a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2023 domin wannan ƙudurin.
Za kuma ku ji cewa a jamhuriyar Nijar, fitacciyar mawaƙiyar nan Hafsu Garba ta rasu a yau Litinin 5 ga watan Disamba a birnin Yamai, bayan fama da rashin lafiya makonni biyu kenan bayan rasuwar mijinta. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni na duniya, amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Jami'an Ukraine sun ba da rahoton cewa Rasha ta yi lugudin makamai masu linzami a biranen ƙasar ta Ukraine, lamarin da har ya kai ga aka kada jinya, matakin da ke nuni da cewa fararen hula su nemi mafaka. Waɗannan sabbin hare-hare na makamai masu linzami a kan gidaje, gine-gine da tashoshin wutar lantarki, waɗanda dama hukumomin Ukraine sun yi ta tsammanin aukuwarsu, na nuni da yadda Rasha ta ƙudura aniyar kassara ababen more rayuwar jama'a a ƙasar. Kamfanin wutar lantarkin ƙasar ta Ukraine ya ba da tabbacin cewa hararen na Rasha sun fada akan tashoshin wutar lantarki. Wani rahoto da aka wallafa ya yi nuni da cewa masu gadin wani sansani a Ethiopia da wasu mazauna yankin karkara sun kashe fursunonin Tigray 83 a kudancin ƙasar a watan Nuwamba, lamarin da rahoton ya kwatanta a matsayin kisa mafi muni da aka gani kan fursunonin yaƙi tun da aka fara yaƙin na Tigray shekaru biyu da suka gabata. Jaridar Washington Post ta ce wannan kisan na ƙare dangi da ba a bayyana ba ya faru ne a ranar 21 ga watan Nuwamba a wani sansani da ke kusa da garin Mirab a baya, wanda ke ɗauke da sojojin Tigray 2,000. Shaidu sun faɗa wa jaridar Washington Post cewa tsakanin masu gadi 16 zuwa 18 a sansanin sun buɗe wuta a kan fursunoni a ranar, lamarin da ya sa da yawa daga cikin fursunonin suka tsere cikin daji. A gobe Talata ne za a yi zaben kujerar sanata a jihar Georgia da ke nan Amurka a zagaye na biyu, tsakanin sanata mai ci Raphael Warnock na jam'iyyar Democrat da abokin hamayyarsa Herschel Walker da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ke mara wa baya, yayin da rage sawo'i 'yan takarar biyu su fafata. Jami'an hukumar zaɓe a jihar ta Georgia sun ce an samu mutane da dama da suka yi sammakon kaɗa ƙuri'unsu. 'Yan Democrat ne ke da ɗan ƙanƙanin rinjaye a majalisar dattawa cikin shekaru biyu da suka gabata, inda aka yi kankan 50-50 ila ƙuri'ar mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris wacce za ta raba gardama, wanda hakan na nufin ko da Sanata Warnock ya samu nasara hakan ba zai yi wani babban tasiri ba, illa ƙarin mambobi da 'yan Democrat ɗin za su samu a kwamitocin da ake kafawa a majalisar dattawan. Makomar shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa na ci gaba da zama cikin yanayi na rashin tabbas, yayin da a yau Litinin kwamitin zartarwar jam'iyya mai mulki zai yi wani zama don duba zargin da ake masa na karya rantsuwar kama aiki da ya yi a matsayinsa na shugaban ƙasa. Binciken dai na da nasaba ne da wasu maƙudan kuɗaɗen waje da aka gano an ɓoye a wani gidan gona mallakar Ramaphosa, waɗanda ya ƙi bayyana rahoton ɓatarsu a lokacin da aka sace su a shekarar 2020. Shi dai shugaban na Afirka ta Kudu ya musanta yin ba daidai ba, kuma zuwa yanzu ba a tuhume shi da aikata wani laifi ba. Shugaban na Afirka ta Kudu ya ce zai halarci zaman kwamitin zartarwar na jam'iyyarsa ta ANC, yana mai cewa zai amince da duk wata matsaya da aka cimma bayan zaman. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta harba makaman artillery kusan 130 a ruwan da ke kusa da gabar yamma da gabashin iyakar ƙasar da Koriya ta Kudu. Wannan shine matakin soji na baya-bayan nan da ake ganin zai ƙara rura tsatsamar dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Koriya ta Arewa ta ce waɗannan makamai da ta harba gargaɗi ne ga atisayin da makwabce take yi a kusa da wani tsibiri da ke tsakanin ƙasashen biyu, inda ta ɗora laifin hakan akan Koriya ta Kudu. gamayyar hafsoshin sojin Koriya ta Kudu sun ce makaman da Koriya ta Arewa ta harbo sun fada a wani yanki da aka hana aikin soji wanda aka sha ta karkashin wata matsaya da aka cimma a shekarar 2018. Ma'aikatan asibiti a yankin Falasɗini sun ce wani matashi mai shekaru 22 ya rasa ransa bayan da dakarun Isra'ila suka bude wuta a wani samame da suka kai a yankin yammacin gabar kogin Jordan. Mutuwar matashin ita ce ta baya-bayan nan da ke nuni da yadda ake ƙara samun tada jijiyar wuya a tsakanin yankin. Su dai dakarun Isra'ila sun kaddamar da wani aikin samame da suke gudanarwa a kullun tun faduwar damuna. Tada jijiyar wuya da ke ake samu tsakanin Isra'ila da Falasɗini ya sa shekarar 2022 ta zama mafi muni a yankin na yammacin gabar kogin Jordan da gabashin Jerusalem. Sama da Falasɗinawa 40 a kashe a wannan shekara a rangama bangarorin biyu. Sai dai sojojin Isra'ila sun ce mafi akasarin Falasɗinawan da suke kashewa tsagiru ne. Amma rahotanni sun yi nuni da cewa akwai matasa masu jifa da duwatsu don nuna adawa da dakarun Isra'ila waɗanda lamarin ke ritsawa da su.
Da Muhammad Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a yayin da jama'a har yanzu ke fama da rashin tsaro a Najeriya, gwamnatin kasar ta ce tana samun galaba wajen yaki da yan ta'adda kuma tana gab da bude sashen kula da sauka da tashin jiragen sama na rundunar sojin ƙasa. Shugaban kasar Muhammadu Buhari ne yace an yi tanadin haka a cikin kasafin kudin 2023. Daga Sokoto ga wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
Najeriya ta kwashe shekaru cikin halin rashin tsaro wanda ya sanadiyar salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a da dama wanda gwamnatin kasar ta jima tana fafutukar magancewa. Sai dai shugaban kasar Muhammadu Buhari ya ce gwamnatin sa ta yi rawar gani wajen kare lagon yan ta'adda kuma tana kan kokarin ganin an magance matsalolin ta hanyar samar da ingantattun kayayyakin aiki na zamani ga mayakan kasar.
Special intervention will be made to fast track the activation of the Nigerian Army Aviation.
Ya ce za a yi shiri na musamman domin bude sashen kula da sauka da tashin jiragen sama na rundunar sojin ƙasa. Ya ce an yi tanadi a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2023 domin wannan ƙudurin.
This modernization drive would be vigorously sustained.
Ya ce wannan shirin na zamanantar da aikin soji zai samu gagarumar kulawa, haka kuma ana kokarin bunƙasa sashen kula da sarrafa kayayyaki na rundunar soji. Ya ce yana mai yakinin cewa nan ba da jimawa ba za a samu nasarar wannan kudurin wanda zai kara mayar da rundunar sojin ta kasance mai dogaro da kanta wajen samar da abubuwan da ake bukata da samar da tsaro. Yanzu haka akwai mayakan kasar da ke fafatawa da 'yan ta'adda a ƙarƙashin shirarwa da dama. Wadanda babban hafsan mayakan kasar Lieutenant General Faruk Yahaya ya ce kwalliya na biyan kuɗin sabulu saboda ingantattun shirarwa da samar da kayan aiki da inganta jin daɗin jami'an soji.
The introduction of this platform has significantly raised the fighting spirit and morale of the troops across all theaters of operation.
Ya ce hakan ya ƙara kuzarin jami'an soji da ke fafatawa a wurare daban-daban, haka kuma kyakkyawar hulɗar aiki da wasu hukumomi ya taimaka gaya. Za a ci gaba da horar da jami'ai tare da kula da sauyin jami'an da suka jima a fagen daga suna fafatawa domin a tura sabbin jini. Yanzu haka dai kwamandodin mayakan Najeriya na kan bitar ayyukan da suka gabatar a wannan shekara da ke karewa tare da sake kimtsawa da ƙara shirin fita fagen daga da na samar da tsaron ƙasa. Abinda wasu ke fatar ganin an samu nasararsa, kamar yadda shugaban kwamitin majalisar dattawa akan aikin soji Sanata Ali Indume yake cewa
samu ci gaba don shi shugaban kasa ya zo da kanshi kuma ya yi alwashi akan cewa zai ci gaba da taimakawa sojoji don su samu ƙarfin yin abin da ake bukata wato tsaro. A babban ma abin da ya faɗa shine cewa za a bude bangaren.
Duba da har yanzu matsalar rashin tsaro tana wanzuwa duk da waɗannan tarin nasarori da ake bayyana ana samu, yasa na tambayi masanin tsaro kuma tsohon babban hafsan mayakan Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai wanda rundunar sojin ta karrama tare da wasu mutane biyar, ko ya yake ganin wannan lamarin?
Sha'anin tsaro ba wai za ka gan shi yau kawai ka gan cewa ya kare yau gobe ba, ko kuma an katse wannan mataki yau zai kare nan da nan ba. Zai sake juyawa ne, yana canzawa ne. to saboda haka kowa zai da good manner zai bayar so jama'a sai hakuri abun bai baci ba ko dai ke ana shan wahala amma duk da haka bai baci ba za a samu nasara insha Allah
yanzu fatar ƴan Najeriya dai ta ta'allaka kacho kam akan mahukunta wajen samarwa da kuma wanzar da tsaro na rayuka da kuma dukiyoyin jama'a Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
Allah kage da Muhammad Nasir da wannan rahoton. To bari mu leka jamhuriyar Niger inda fitacciyar mawakiyar nan Hafsu Garba ta rasu a yau Litinin 5 ga watan Disamba a birnin Yamai bayan fama da rashin lafiya makonni biyu kenan bayan rasuwar mijinta. Zabiya Hafsu dai ta taka rawa ne wajen yada al'adun kasar a ciki da waje sannan ta yi gwagwarmaya a fannin siyasa. Wakilin murya Amurka Sulemu Mumin Barma dake birnin Yamai ya aika mana da rahoton.
Daya daga cikin wakokin Hajiya Hafsu Garba kenan inda take gargadin ƴan Niger akan muhimmancin kishin ƙasa wannan waka ta rera ta ne a 2014 lokacin da ƙasar ke cikin yanayin tankiyar siyasa Margaya Hafsu Garba ta fara waka a tsakiyar shekarun 1970 lokacin da gwamnatin mulkin soja ta kullo da wani tsarin da ake kira Samaria da zumar zaburar da matasa akan maganar bada gudunmuwa a ayyukan ci gaban ƙasa rasuwar wannan ƴar talika da sunanta ya tsallaka ketare wani babban rashi ne ga daukacin ƴan Niger Adamu Yakuba da aka fi sani da sunan Blackmailer shine sakataren kungiyar mawakan Niger
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle babbar asara ta mun kai Hamsu fannin waka akwatin waka muke ke mata kaga sai ta yi kirkiro wakoki iri masu ma'ana balle ma wajen fannin kwanci hankalin kasan mu kwancin hankalin duniya ma babu irin gudunmawa da Hausu ba ta kawo ba malama ta fannin wakoki wa'azi ne ta yi mutane Allah ya ji kanta
ba idan maganar waka Hafsu Garba na gabatar da shirye-shiryen rediyo don faɗakarwa akan zamantakewar al'umma abin da ya sa ta kafa gidan rediyon Turaki FM na birnin Yamai a shekarar 2006 tashar da ta yi wa lakabin muryar mawaka da makaɗa La Voix des Artistes mawaki Maman Sani Mati a Dumulmula na tunawa da halayen margayyar
Hajiya Hafsu Garba duk lar da muka tashi wani abubuwa na kungiyoyin mu sautu an tukana kungiyar Matangam da an kira kayan a ce mai kona aiki take ta bar ta zo saboda ta san da cewa gamuwan makada gaba daya hadin kanmu gaba daya din nan kuwa shine zai samu ci gaba kuma Hajiya ta yi wannan gugurmai sosai kuma kaga 19 ga Nuwamba mission nata mai ga Allah ya mai cikawa kuma sati bi kahin rasuwar shi kankan shi mai gadin ababbe ta ita mata rasu
don a ranar kun farkon tsundumar Niger ta farkin demokradiya wato a 1991 Hafsu Garba ta shiga harkokin siyasa inda hankalinta ya fi karkata ga jam'iyyar MNSD ta shugaban kasa General Alshehu har zuwa lokacin da jam'iyyar ta dauki sunan MNSD Nasara a karkashin shugabancin Tanja Mamadu bayan jam'iyyar ta dare biyu Hajiya Hafsu ta goya wa Hamma Ahmadu Baya inda suka kafa jam'iyyar Model Lumana a 2009 wakokin da take rerawa jagoran wannan jam'iyya ta ƴan Hamayya sun yi sanadin kamata sotari
ta yi gwagwarmaya dewa fanni haƙƙin dan adam haƙƙin artist haƙƙin mata babu inda ba ta yi gwagwarmaya
ba adariyar garin Dogarawa a jihar Tawa Margaya Hafsu Garba ta yi aikin tafreta a wani banki mai zaman kansa kafin ta koma ma'aikatar magajin garin Yamai da aiki ta rasu tana da shekaru 61 a duniya ta bar ƴaƴa 6 da shikoki da misalin karfe 3 na ranar wannan litinin ne aka yi jana'izar ta a nan Yamai Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
gaishe ka Sule Mumuni Barma har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malin Fashi hada mana daga Najeriya akan garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa
a Najeriya wankin hula ya kai mahukunta dare domin duk da kokarin da suke yi wajen dakila ayyukan ta'addanci da garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa yanzu mutane kuma Hausawa na cikin gari sun shiga wannan sana'a na yin garkuwa da mutane da amsar kudin fansa a hannun jama'a dumu-dumu. Duk da cewa su ba fulanan daji bane. Wannan batu tabbatacce ne domin makon jiya dandalar 'yan sanda ta jihar Zamfara ta samu nasarar damke wasu mutane bakwai ciki har da mace guda da kuma wani wanda yake hakimi ne na wani kauye suna tallafawa 'yan bindiga wajen amsar kudaden fansa daga hannun jama'a kamar dai yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara SP Muhammad Shehu ya bayyana mana sa'ilin da yake gabatar da su waɗannan mutane bakwai ga manema labarai.
Salatin.
Wane ƙauye kake?
Garin Maya, an kalu kuma. Ko
da shi rundunar 'yan sanda ta kama ka? Me ya faru aka kama ka aka kawo ka a rashin
kuɗi? Mun aikata ba daidai ba ne. Wanda muna aza ma ƙauyuka kuɗi alhali mu ba abin da muke da aiki da shi ba ko yanka ba mu da amma sai dai mu haɗa ta waya. Aka ce a tura mana kuɗi a tura kuma aje a cire ta a kawo mu je mu haɗu kuma mu karkasa kowa a bashi nashi haka muke yi ƙauye guda da ya raga muke yi.
Kamar da kai da waye da waye?
Akwai Layani Gwarmu, akwai Sale Girkau, akwai Lawali Girkau, akwai Usman Abubakar ɗan baba, akwai kuma Hakimi Modi Tungamani. Mu shida ne hakimi ne na Tungamani.
Tungamani na tsaye daga cikin yanda aka azama
kudi ba
kamar da wani kawai da wani kawai aka
azama Girkau, Manya, Tungaleru, Tungamani, Tungamajima.
Kamar nawa kuka karba?
To da yake akwai wayanda an ka karbi 250 irin kamar Tungamani 250 aka
karba.
Sai kuma manya an karbi 570.
Sai kuma ina?
Sai kuma Girkau na ma'an shi miliyan 115,000.
Sai kuma ina?
Sai Tungamajima 300.
Sai kuma ina?
Sai Moda 370.
To su waɗannan kuɗin idan aka taya ake yi ana ba da
su? Ta account ake tura.
Account number?
Account number. Ba wai ana kawowa da ido da ido bane. Tunda mu ba za mu hito ba kaga ba za mu yadda a gamu a ce mu bane sai a kawo ne muke duk muke hadawa sai a tura account sai a tura idan aka tura sai wani zai cire sai ya kira shi an cire sai a zo a raba
wato dukkanin ku dai ɗan waɗannan karukan ne ko
dukkan mu yan ba mu billahi ko guda ba wani billahi gaskiya
to idan aka karbi kuɗin aiki
raba ake yi wannan dan wanda ya zo da kamar wanda yake gare su ya kawo aiki to idan aikin ya kai 100 ne ana iya ban 110 ciki ko kuma a ban 70 shi kuma sai ya je ya ga mutanen shi sai su zai su raba
za a je a rarrabe su
ce
kowa ya san da cewa inda ba aka rasa kansa kowa ya san da cewa banki na gashi shi ke aza wannan ya nuna cewa har da mutanen gari suna cikin waɗanda suke aza kuɗaɗe ba garuruwansu
wannan kuskure ne babba gaskiya mun aikata kuma muna neman yafiya dan duk wanda ya taho nan wurin sifi ban tunane ya kare laifi a rayuwa ce dan mutum na wanda ya kware ga aiki kuma babu inda zaka shiga yan ba ka cikin kabari kake ba ya kasance ba ai nasara akan ka ba
to account din za ka ci shi account nawa ne
account tsakanin mu ne da su
ko kuka bude ku saboda dai a danga wannan sana'a
gaskiya ne
ba da mutum na ne
shekara ke nawa
tabban san sai karu na ba
ce ka wani kawai shi
ka kawai magan shi
Mada
ce a ina take? Hanyar Danduna.
Cikin jihar Katsina ke
nan?
Ko ga shi an ce an kawo gari a kan dalilin babban ɗan ta'adda ya tura ki cikin an komai bule. Haka ne?
Ni ran kai da ban sani da tsakani da Allah ya aike ni ya ce in je in hanso mai gaba tiya 120. Akan ban sani ba ina ce mai idan na je na dawo ya ban 10,000 ina ce idan na je na dawo zai tallafa min da tiya 10 in yi murza ni na iya kudin samun tallafa na marayu ya ce in Allah mai doni lafiya zai ba ni ranka da dai
wane ne ya aiki
da
shi da mene ne
shi da daji yake ban saba zuwa a dajin ba amma daji yake ni tsoron su nake saboda ni irin su suka kace man miji tun daga rauni nan ga goshi na ga hannu na ya ce in Allah mai doni lafiya zai ban tiya 10
da aiki mi yake a cikin daji
barawo ne tun da duk wanda ke addaji ranka da dai ai barawo ne ni da ya aike ni gida ban san ma'anar gida ba da naje a Zaria aka tambaye ni ina za ki mi kika zo ni nace gida na zo in ansa nan take na fadi masa yana ga sun kama ni sun ganci waya ta ban san abun da ya faru ba suka sa ni cikin mota suka kama duka ta ni ce da ai iPhone an ci gida eh suka ce ce irin gida na shirin ta dawo zan ce ta tamna ai aka kai ni Kaduna zan ce kare mu su
so dawa da so nan kuna haduwa da shi
so daya ne da nan muka hadu ta ga man ina sana'ar kaji yana saye ko ba gaskiya baran kai dade dan dume nake sayan su ina yanka ina saida inje dubu iyo sana'a ta inda madashi in yi sana'a ran kai dade shine sana'a ta sai kuma aikin gona
to amma dai kin san shi dawa shi barawo
ina san san barawo ne tunda su duk wanda ke gadi ne ran kai dade barawo amma ina rabo ba
hasso nawa
to daya ran kai dade
a jiya kin fada kin ce ke hota da kuma yana fada cewa su cewa su kuna yana aika shi da ke hota da haka ke hota mu mutane a ko da kina abuwa ke hota mutane
to ina neman abuwa ran kai dade ba ni gardama
to shi ne ni ce shi ne haka ma commissioner ɗan sanda ce so gudu shi dawa yana aika shi kina tafiya kina komai kai to ko da kina neman abuwa sai ki fada ma mutane yanzu ɗan jarida da mutane kowa ya ki fada mai gaskiya
to ran kai dade ina neman abuwa a yi man abuwa
so nawa
shin ta wani hanya ne za a iya bi don kawo ƙarshen wannan mummunan lamari ko al'ummar Najeriya su samu sa'ida? Tambayar da na yi wa wani ke nan wanda na sasu ta sunansa da ke yin sharhi game da al'amuran tsaro da kuma na yau da kullum.
Shi wannan hidima ta wannan banditi da ake ɗaukar mutane, mutane da Allah sai mutane sun yi tsoron Allah sun hukuma ma Allah. Ya kamata kowa ya san cewa zai koma wurin Allah ko ya shirya ko bai shirya ba. Kuma su masu wannan abubuwa ya kamata su kalli gabansu su ga shin waɗanda suka daɗe suna yin wannan abu ma yau ina suke to su ma fa za su je wannan wurin. Sannan magana ta biyu, shi wannan tsari ina ganin kaman an kyale shi ne ba su a gama shi. Ta yaya za a yi mutumin da aka kama dumu-dumu yana wannan aiki aka kawo shi gaban 'yan sanda kuma ya ansa cewa ya yi laifi sannan yake neman ya tuba kuma a ce wai za a mishi tubar shi. Sai ta ga wannan maganin ba tsari ba ne bai ma daidai da shara ba. Kamata ya yi duk wanda aka kama ya zo ya yi wannan laifi an kafa shi daidai nan dumu-dumu to a yi mai hukunci wanda hukuncin nan zai zama izina ga sauran masu tunanin yin wannan abu. Duka tsakani ga Allah rashin hukuncin nan shi fa ke ƙara ta'azzara abin nan. Yau so da yawa za ka ga an kamo mutum ya yi laifin nan amma wata ɗaya biyu uku a shiga a fita kawai sai ga an sako shi yana yawo. Kuma in ya dawo ba zai daina wannan hidimar ba ko da ya ce ya tuba. So tsakani ga Allah sai an ɗauki doka da oda a rika hukunta masu laifin nan.
Sam Shaibu Mulumfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani Mulumfashi, yanzu kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Kasar Croatia ta sami tsallakewa zuwa matakin quarter final na gasar kwallon kafar cin kofin duniya da ake fafatawa a kasar Qatar bayan da a yau ta doke Japan da ci 3-1 ta hanyar bugun penalty. Wasan nasu na matakin 16 na yau Litinin ya karkare ne a kunnen doki da ci 1-1 har bayan ƙarin lokacin wasan lamarin da ya sa aka yi bugun penalty inda Croatia din ta sami nasara. Ita ce ƙasa ta biyar da ta sami tsallakewa ya zuwa lokacin hada wannan rahoton inda za ta kara a matakin na quarter final da duk wanda ya yi nasara tsakanin Brazil da Korea ta Kudu waɗanda ke fafatawa a halin yanzu. Tuni a jiya Lahadi kasashen Faransa da Ingila suka sami tsallakewa su ma inda suka bi sahun takwarorinsu Netherlands da Argentina da su ma suka sami nasarar tsallakewa a ranar Asabar. Shahararren ɗan wasan ƙasar Faransa Kylian Mbappe ya kafa sabon tarihi na kasancewa ɗan wasan da ya fi kowa zura ƙwallaye a gasar cin kofin duniya a zamanin baya-bayan nan. Mbappe ya sami zura kwallaye biyu a wasan da kasarsa ta doke Poland da ci 3-1 a jiya Lahadi wanda ya bada adadin kwallaye 8 kenan da ya sami zurawa a gasar ta cin kofin duniya. Mbappe mai shekaru 23 da ke takale da kungiyar PSG ya karya lagun bajintar zaratan 'yan wasa kamar Thierry Henry da Cristiano Ronaldo da Luis Suarez a yayin da ya zura kwallayen 8 a cikin gasanni biyu kacal na cin kofin duniya da ya sami shiga a tarihi. Henry ya sami zura jumlar kwallaye 6 na gasar ta cin kofin duniya. Suarez yana da 7 yayin da shahararren dan wasan kasar Argentina Lionel Messi shi ma ya sami zura kwallaye 8 daidai da Mbappe amma shi kam cikin gasanni 5 da ya taba bugawa a tarihi. Rahotanni na bayyana cewa shahararren dan wasan kasar Portugal Cristiano Ronaldo ya soma tattaunawa da wata kungiyar kwallon kafa ta kasar Saudi Arabia mai suna Al Nassr domin yiwuwar komawarsa ta kalleda a can. Tun a farkon makon nan da ya gabata ne dai ake ta baza raɗe-raɗen da ke ta alakanta dan wasan da komawa ta kalleda a Saudiya bayan da kungiyar ta Al Nassr ta yi masa ta yin albashi mai tsoka. Wasu majiyoyi sun ce Ronaldo zai sami zunzurutun kuɗi har kusan euro miliyan 200 daidai da dalar Amurka miliyan 210 a kowace shekara idan ya rattaba hannu kan kwantaragin shekaru 2 da rabi da kungiyar. To sai dai kuma wata majiya daga kungiyar ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa ba wata matsaya da aka cimma a rubuce. Tun da farko kuma a can baya an ji Ronaldo a tattaunawa mai zafi da Piers Morgan yana yin watsi da shirin komawa Saudiya. Yanzu haka dai Ronaldo mai shekaru 37 baya da kungiyar taka leda bayan da kungiyar sa ta Manchester United ta Ingila ta bada sanarwar yanke kwantaragin sa da ita a makon jiya, a yayin da yanzu haka dan wasan yake wakiltar kasar sa a gasar cin kofin duniya a Qatar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Madalla an gaishe ka Murtala Faruk Sanyinna. Masu sauraro yanzu sai labarai a takaice.
Jami'an Ukraine sun bada rahoton cewa Rasha ta yi lugudan makamai masu linzami a biranen kasar ta Ukraine, lamarin da har ya kai ga aka kada jiniya, matakin da ke nuni da cewa fararen hula su nemi mafaka. Wadannan sabbin harhare na makamai masu linzami akan gidaje, gine-gine da tashoshin wutar lantarki waɗanda dama hukumomin Ukraine din sun yi tsammanin aukuwarsu na nuni da yadda Rasha ta kudura aniyar kassara ababen more rayuwar jama'a a kasar. Kamfanin wutar lantarkin kasar ta Ukraine ya bada tabbacin cewa hararren na Rasha sun fada akan tashoshin wutar lantarkin. Wani rahoto da aka wallafa ya yi nuni da cewa masu gadin wani sansani a Ethiopia da wasu mazauna yankin karkara sun kashe fursunonin Tigray 83 a kudancin kasar a watan Nuwamba. Lamarin da rahoton ya kwatanta a matsayin kisa mafi muni da aka gani kan fursunonin yaki tunda aka fara yakin na Tigray shekaru 2 da suka gabata. Jaridar Washington Post ta ce wannan kisa na kare dangi da ba a bayyana ba ya faru ne a ranar 21 ga watan Nuwamba a wani sansani da ke kusa da garin Mirab a baya mai dauke da sojojin Tigray 2000. A gobe Talata ne za a yi zaben kujerar sanata a jihar Georgia da ke nan Amurka a zagaye na biyu tsakanin sanata mai ci Raphael Warnock na jam'iyyar Democrat da abokin hamayyarsa Herschel Walker wanda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ke mara wa baya. Yayin da rage sa'o'i 'yan takarar biyu su fafata, jami'an hukumar zaɓe a jihar ta Georgia sun ce an samu mutane da dama da suka yi sakamakon kada ƙuri'unsu. Makomar shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa na ci gaba da zama cikin yanayi na rashin tabbas, yayin da yau Litinin kwamitin zartarwar jam'iyya mai mulki zai yi wani zama don duba zargin da ake masa na karya rantsuwar kama aiki da ya yi a matsayinsa na shugaban ƙasa. Binciken da yana da nasaba ne da wasu makudan kudaden waje da aka gano an boye a wani gidan gona mallakar Ramaphosa wadanda yake bada rahoton su duk da cewa an sace su a shekarar 2020. Korea ta Arewa ta harba makamin atilari kusan 130 a wurin da ke kusa da gabar yamma da gabashin iyakar kasar da Korea ta Kudu. Wannan shine matakin soji na baya-bayan nan da ake ganin zai kara rura tsatsamar dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu. Korea ta Arewa ta ce waɗannan makamai da ta harba gargaɗi ne ga atisayen da makwabci take yi a kusa da wani tsibiri da ke tsakanin ƙasashen biyu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lado da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Legas Gershon da ta bada umarni da injiniyan mu na yau, sai ce ta ku Binta Suleiman Yarbu nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku kwana lafiya, ma'a salam.